La mort du leader Malcolm des Hall.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elhikaya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na fuskantar caji 37 na cin amanar ƙasa don yanda ya wofintar da bayanan sirri bayan ya bar fadar White House, ciki kuwa da manyan bayanan shirin nukiliya da tsaron Amurka. An samu bayanin hakan daga cajin da ya bayyana jiya Juma'a. Kundin caji mai shafi 49 ya nuna akalla a lokuta biyu, Trump ya nuna wasu mutane da ba su da hurumi bayanan sirri na ayyukan soja na Amurka. Sashen shari'a na Amurka ya zargi Trump da kin dawo da takardun bayanan sirri da ya kwashe daga fadar White House ya kai gidansa da ke jihar Florida ta kudanci. Ya kuma bukaci hadimansa su taya shi ɓoye takardun. Wani hadimin Trump mai suna Wal Nauta na cikin waɗanda aka yi wa cajin da samunsa da tuhuma 6 na taimakawa Trump wajen ɓoye takardun. Babban mai taimakawa wajen yanke shari'a na tarayya jihar Florida ya samu Trump da laifi a ranar Alhamis, da hakan ya sa Trump ya zama shugaban Amurka na farko da ake wa caji da samunsa da laifi a tarihi. A yan sa'o'i bayan samun tsohon shugaban Amurka da laifin wofintar da muhimman takardun sirri na tsaro da aka yi a Florida, manyan 'yan jam'iyyar Republican a Washington sun fito a shafukansu na yanar gizo suna maraba ga Trump ɗin da zayyana cajin da amfani da doka ba bisa ka'ida ba daga gwamnatin Joe Biden. Kakakin majalisa Kevin McCarthy, wanda shine mafi tasirin 'yan Republican a Washington, ya fito a shafinsa na Twitter ya nuna rashin amincewa da cajin da zayyana shi da abin da ba daidai ba. Yanda gwamnatin Biden za ta ɗau mataki kan na gaba a zaben fidda gwani na Republican da zai wa kalubalanci Biden ɗin a zaben shugaban ƙasa a baɗi. Koda wasu daga cikin 'yan jam'iyyar Republican da ke amayya da neman zaben fidda gwani na Trump sun caccaki samun Trump da laifi. Gwamnan Florida Ron DeSantis ya yi watsi da cajin da zayyana shi da amfani da gwamnati a matsayin makami, kamar yadda magoya bayan tsohon shugaban kan yayata kalamin. Shugabannin jam'iyyar Republican sun ci gaba da nuna goyon baya ga Trump a yammacin jiya Juma'a, tun bayyana cajin 37 da suka hada da 31 da suka shafi rike takardun sirri da gangan, caji ɗaya na neman katsalanda ga lamuran shari'a, caji 4 da suka shafi ɓoye bayanan sirri, sai kuma caji ɗaya na yin ƙarya da canza bayanai. Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a ta ce za ta maida rukunin soja mai mutum 60 na 'yan Tanzania gida daga ƙasar Afirka ta tsakiya don samun 11 daga cikinsu da zargin lalata ta hanyar cin zarafi ga akalla mata 4. Mai magana madadin majalisar Stephanie Dujarric ta bayyana cewa an kaurar da sojojin zuwa wani waje kuma an killace su a iya bariki don kare mata da kuma ci gaba da gudanar da bincike mai inganci. Kazalika, za a tura sojojin gida da zarar ba a buƙatar su a binciken da ake gudanarwa. Shafin sashen wanzar da salama na majalisar ya nuna Tanzania na da kimanin sojoji 1,586 cikin dakarun majalisar 17,000 a ƙasar ta Afirka ta tsakiya da ke da take ko tattashiyar suna MINUSCA. Majalisar na da ikon izakiyar sojojin wanzar da salama zuwa ƙasarsu idan ta same su da lalata ta hanyar fin ƙarfi barkatai ko amfani da wata dama ta cin zarafi ta hanyar lalata. Cibiyar tsaron Amurka Pentagon ta sanar da sabon tallafa wa Ukraine na dala $2 billion da $100 million da ya kunshi kariya ta musamman ta sama da kuma albarusai. Tallafin ya hada da kariyar samaniya daga doron ƙasa ta Hawk da makamai masu linzami, sai mm 500 da 203 na albarusan atilare, na'urar leƙen asiri ta fuma marar matuƙi, rokoki masu akala da kuma tsarin horarwar yadda za a sarrafa makaman. Sanarwar ta ƙara da cewa tun fara mamayar Ukraine daga Rasha, Amurka ta tallafa wa Ukraine da kayan aikin soja da suka kai darajar dala $40 billion da $400 million.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Hute,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani. Lafiya kalau alheri ya wurin naku.
Lafiya loto yau kace ba nan ba ungwonmu kake ba kenan.
Eh ba ungwonmu ni ke ba ungwonku ni ke wa haka. Na yi zan kiwo.
A wace na ji? Eh yayi zan kiwo.
Haka.
To bada wajen mu lafiya na goma kai kuma ya naku wajen.
Mu ma muna nan lafiya limi.
To ba dalito na goma bai dauka ya hankalinka inda kake wannan makon.
Eh to nan ba wani abu da za iya cewa illa wato baki da aka samu wanda yake sun shigo suna neman mafaka a nan New York, wanda hukumomi na New York suna ta daukan matakai yanda ganin wato mutane da suka shigo a kasar nan da suke neman mafaka suna neman matsuguni. Ana neman yadda za a taimaka musu daidai wannan lokacin. An dauki mafi yawancin su ana kaiwa gidaje da gwamnati ta tanadar, sannan kuma ana kira ga waɗanda ba su sani ba su ma su yi kokari su je yanda za a yi a taimaka musu a cikin mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki. Galibi dai wanda ni na san su ɗan Afirka ne namu.
To ka ji gwamnati?
Haka.
To Allah biya bukatocin mu duk inda muke. Allah daga mana shugabanni masu kishin ƙasa da kuma marmarin taimakawa al'umma.
Amin.
To baba, kamar yadda muka saba, bari mu bude wannan babi da miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci. A yau din nan ina ganin mai neman zuwa buki kan sai shiri.
Sai shiri.
Saboda yawwa dan yau.
Ashe ma gani a gyare ciki.
Daga nadin sarauta ne zuwa aure rake.
Haka.
To bari mu faro da wannan auren diyanmu da aka yi abokinmu dan uwanmu aminin mu Alhaji Muhammad Wakil Muhammad na tsohon darakta majalisar dokokin jihar Yobe ne ya aurar da Esther kenan ya bada auren Esther a dama turuto muna fata sai dai bamu san angunna ta ba muna fata an yi wannan
shi ya san kanshi
eh muna fata an kammala bukukuwan nan lafiya Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma mai sauraron mu a yau da kullum Malam Usaini Dangote Karasuwa wanda yake mika gaisuwar fata alheri shi ma da taya murna domin auren mai sauraron mu a yau da kullum Baba Gana Alhaji Mutiya wacce kai dake karamar hukumar Karasuwa tare da amaryarsa Maryam Bamai to sai dai Usaini Dangote Karasuwa bi fadin da za a auren nan ba domin ina jin irin masu jira su saurara dinnan su tafi
eh haka ne fa
ina tsabon sai wanda yake da takardar gayyata ba ta iska zai ji kawai ka ba hanya ba
ya kawo hanyar yewa amma in yi Karasuwa da
an shi ne to Alhaji Baba Gana Alhaji Mutiya wacce kal da kuma amaryarsa Maryam ba mai Allah ya sa an yi adaci Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin to sai kuma sakon taya murna ga iyalan Alhaji Muhammad Gidado da na Alhaji Awwal na daurin aure ƴaƴansu Malam Yusuf Muhammad Gidado da amaryarsa Zainab Awwal a garin Bauchi to Allah ya sa an yi wannan auren a sa'a ko kuma Allah ba da zaman lafiya da zara'a tayyiba sako daga mai sauraren mu Ahmadu Maninja Bauchi daga Bauchi unguwar Karofin Madaki sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Madugo na Mustafa da iyalan Alhaji Isa Alwaiz a birnin Kumasi na daurin auren ƴaƴansu Isa Madugo da Fuada Isa nan kuma Allah ba da zaman lafiya da zara dagiba to sai kuma sakon taya murna ga sarkin Hausawan Africa Dr. Abdulkadir AI Koguna wanda zai nada ambassador Khadija Isa Z Sagagi a matsayin sarauniyar Hausawan Larabawa a fadar sarkin Hausa wan Afrika a Yola bayan gidan madakin Kano to Allah ya taya sarauniyar Hausawan Larabawa to sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Al-Hassan mai suna a unguwar Fadama na rasuwan Alhaji Bunyaminu Al-Hassan mai suna wanda aka fi sani da Alhaji Bili ta'aziyya ta musamman ga sarkin failan Fadama kuma sarkin gurin sawan Fadama Abdul Karim Al-Hassan Kankabiya da matan marigayi Hajiya Moda to Allah ya ji kansa Allah ya bada hakuri na wannan rashin da aka yi
to amin summa amin baba Asabar 21 ga watan Janairun nan ɗaya daga cikin sakonnin taya murna da muka yi na aure shi ne na auren ɗanmu Garba Leko da ya aurar da ƴarsa Sa'adatu Garba da aka fi sani da Armatulla an yi auren nan ne kamar yadda muka sanar a wannan lokaci ranar 21 ga watan Janairu wannan shekara ba a cika watanni shida da auren nan ba Allah ya karbi kayan shi to ya aka yi rashin shi Saminu
wato ango kenan
yawa shi ango Saminu makere tanko
Allah ya musu
rasu wato muna mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga ita amarya da ta ita ce wannan rashi ya shafa kai tsaye da
Adamu
Amatulla da iyayenta shi Garba Leko da mahaifan marigayin makeri Balato Allah ya ji kansa Allah kuma ya ba wannan iyali baki daya jimirin wannan rashi
amin summa amin
Allah kuma ya kyautata namu karshen
amin
koma mika gaisuwar sada zumunci a gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun Usman Manika wanda yake so a mika mishi gaisuwar sada zumunci zuwa ga DG Media and Publicity na gidan gwamnatin jihar Katsina Abdul Labaran Malumfashi da Honorable Kasim Abdul Saulawa Katsina sai shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina da Abdullahi Laki Fantuwa sai babawo Mato mai addu'a da Lawan bin Ambali dan Silba Sakkwato sai Bashir dan Ina Kadisau da Alhaji mai nasara Nasara Huntuwa sai Abdulsalam Muhammad Lema Tsagin da Fa'ilu dan Ladi Mahuta da Bala Yaro Mada jihar Zamfara sai Ibrahim LG Kusa Zaria da Sade Sa'idu Daura sai Ibrahim Salisu dan Kaduna da Mansur Babauro na Fada da Rabi'u Nuhu na Bukka sai Kabir Rabi'u Faskari da Musa na Chali Mahanji sai Alhaji Nura dan Malumfashi da Alhaji Salisu Habibu Muska sai injiniya Lawal Usman Kuntuwa da daukacin masu sauraron wannan tasha baki daya gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga Musa Malam Indu Kazawai Niger yana gaida dukan masu sauraron a bari ya huce da mahaifiyarsa da kuma Badamasi mai biredi Gigwa da Alhaji Ali Kazawai sai alassarkin yakin Nima Ghana da Sule Mamman Barma to Sule Malam kai ma lamba ka ta samu shi ta fitowa wannan dango sai daukacin kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka sai kuma wannan sakon mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari wanda yake gaida Sani Da'u Alaska tsatsun burum Shehu Adamu Allah ya sa tsatsun burum din nan haka ne
amin
Shehu Adamu Rijauda Habibu Abdu Gulani sai Ibrahim mai wankin hula da Alhaji mai hula Askira sai Relwanu Ibrahim London Kuba da Salisu Gudunya Adamawa da Mamman Sani Dauda Cin Waza da Gwani Lawan Ali da madam da injiniya Jamilu Uro ya yaya tola Allah ya sa yaya ne ba ya haya ba sai kuma Umar Abubakar Odoji Azare da Kinini Sani Misari sai Sani mai lengilenge ya wuri da Faruk Mahe Karuga sai Mansur Babauro na fada da Ali ko auta kafinta Yelwa Lawali Manchester Kamba da kuma al'umar Urugan Malam baki ɗaya da fatar an tashi lafiya baba
to sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da ta fito daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina yace yana gaida mataimakinsa Usman Manika mai ruwa Road Fantuwa da Fa'ilu dan Ladi Mahuta da kuma Aminu Isa Riga sai kuma Sadusi Hashim Abban Sultan Kofar Kaura da kuma Rabi'u mai gari sabuwar kasuwa Katsina da Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Innono da Umar Sani Audi Katsina da kuma Bashir Dauda sabuwar unguwa Katsina sai kuma Isa Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna da kuma Maryam Dauda BOA Hausa mai gaishe ku Haruna Muhammad Katsina to sai kuma gaisuwar da ta fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria yace gaisuwa da fatan alheri zuwa ga masu gabatar da wannan filin mai farin jini maganin hawan jini Grace Alheri Abdu gimbiyar BOA Hausa da baba yako mai kauri na gwamma kuma sarkin yakin VOA Hausa kai
ba
hali wani irin mukamai haka
to zabaninka
yawa to sai kuma yake gaisuwa na musamman zuwa ga mai martaba sarkin baje gashuwa Alhaji Abubakar Umar Suleiman da mai girma shugaban sanatocin Najeriya Senator Ahmed Lawan Saddau nan baje wato wannan mukamai fa yake rabawa
to fa
eh sannan kuma ya ce da mai girma zannan dujuman baje Alhaji Muhammadu Gagiyo kuma kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsare na jihar Yobe da mai girma lawanin girgir Alhaji Muhammad Lawan Girgir da garkuwan girgir Abubakar M. Kyari Bobsi. To sai kuma wannan gaiso da ta fito daga Aliko Auta kafin tayelwa jinjiya gwati barikin ladin jihar Filato ya ce assalamu alaikum filin abar ya huce ku isar min da gaisuwa zuwa ga Ado Salafi goma ga Annabi Rijau da matarsa Jamila da Fati sai kuma Lawan bin Hambali MK Dan Silba da Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Salihu Mai Shinkafa Song da Bashir Tela Lafiyan Bari-bari da Usaini Dangote Karasuwa da Hajo Matar Muhammad Mai Nama Barikin Lagi sai kuma Firdaus Ibrahim Naibawa Kano da Maryam Babangida Buba Fajewa Takai da kuma Sani Mai Langilange ya wuri da Dan Juma Mai Faci Gindin Akwati da Malami Kura Garin Sarkin Noma da Ayuba Isa Sarkin Noma da kuma Kawu Mai Ruwa Bajoga da fatan duk sun tashi lafiya.
To amin sun mu amin. To baba kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkinka baka gama kasuwa da gaisuwa sai ni da ka bari mu dire da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun baba. Ka san ko wane ne?
Wane ne?
Maji dadin filin abar ya huce. Maji dadin filin abar ya huce Sanusi Umar Arkin na Sokoto.
A lallai.
To maji dadi da sakonka zamu rufe wannan zango a yau wanda kace a mika maka gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga Mani da Abban ko Abbanka kenan zance Abbana Alhaji Nasiru Sa'adatu Danbata dake Doriya Kano da kuma mai dakin sa Yakumbo Fatima a kuma gaida mai da Yahuza Umar Haske da yayi aiki a ma'aikatar shige da fice ta Najeriya a Magaba Jibiya jihar Katsina sai kuma yace a gaida mishi da Aminu Olu da kuma Barade Salisi Garba Polytechnic Road Sokoto kamar yadda muka faɗa wannan sako ya fito ne daga hannun majidadin
abar ya huce.
Na'am ba Sanusi Umar Arkila Sokoto. Labarin da zan gabatar yau labari ne da ya fito daga Usman Shiki
Mahuta ko
mana da labarin.
Na'am.
Baba. Wai baba wai wani malawaci ne.
To.
Ya aure wata ma'aikaciya. Ashe shi wannan malawaci da guda biyu ne. Ya ga ita dai ko ba komi zai iya samun wani abu daga hannunta shi kuma kankan hannunta zai kwamfaure kam. To da ya aure da yake tana da abin yi duk da yake dai a hausance a al'adance duk abin hannun mace bisa ga al'ada hausawa ko.
Eh haka.
Yawwa.
Dole an guka kamata ungo.
Yawwa. To shi kenan sai shi wannan marowaci ta zauna suka tsara suka yace wai yanda za a yi tunda yake tana da dan sana'arta tana da abin hannu tana aikin wai to shi zai rika dauka kawainiyar duk kawainiyar gida shi zai dauka amma ita kawai gudunmuwa da yake so daga gare ta kawai shi ta rika biyan kudin haya shekara-shekara za a rika biya a dunkula kuɗi baki ɗaya bashi a biya to tunda shi ne magidanci ko shi ne mai gida a yi taba za ta yi gaba ɗaya ta zai ta ce shi ita ta rika biyan kuɗin haya ba to in aka yi lokacin biyan kuɗin haya sai ta bashi wasu ya je ya biya kuɗin haya aka yi haka dai baba har aka yi shekara 20 bayan shekara 20 sai Allah ya ba wannan mai gida na ta rasuwa
Allahu akbar
to shi ke dan aka zo ana mata gaisuwa aka zo to bayan dan kura ta lafa hankali ya fara kwantawa sai aka zo ana to musata ko kadarori da bashi je kaga yadda aka saba
na'am
to baba sai aka zo aka tara ashe wanda mutum nata da ya rasu ashe wannan gidan da take biyan kudin haya shekaru 20 din nan gidan shi ne
kai
baban wannan amarya ko
waliyya
wacce shawara za ka bata
a to ba wata shawara illa kawai ta hakuri gida ga gida nan ya komo hannunta ita ke mallakar gidan
shine
akan ce wai Allah bai cin bashi amma yana biyan bashi shine irin wannan akwai masu wayu da yawa
shekaru 20 din nata wannan kudaden da take bayarwa na haya ya sai
gida akwai masu jabara
baba na ga malaba suluna daga bana duka gine da aka yi lasu ja burki da yanzu a madadin
baba ya ko makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.